Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe da ake biyan haraji mafi kankanta akan taba sigari wanda hakan ke ƙarfafa gwiwar mutane musamman mata da matasa har ma da masu ƙarancin shekaru ta'ammali da shi kuma cikin rahoton bincike da ƙungiyar Sislac tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi masu sa ido a tsarin biyan haraji a Afirka suka yi an gano cewa akwai kamfanoni da ke sana'ar taba sigari da ke kaucewa biyan haraji kana ana amfani da su wajen wawura kuɗaɗen ƙasa Awal Musarraf Sanjani shine shugaban ƙungiyar Sislac a Najeriya
mun ga illar yanda suke bawa shugabannin Afirka cin hanci dan su tsira da kudaden da ya dace a ce sun biya haraji ko kuma ya dace a ce ma kudaden ma suna Afirka sama da dalar Amurka 88.6 Afirka take asara akan irin gujewa ko kuma sace kudaden da waɗannan kamfanonika suke yi suna da kuɗi na tashin hankali suna sa yara suna shan wiwi da taba sigari kuma tana la'anta hunsu da hantar su da zuciyar su a gaskiyar magana shine sun taba sigari ina ɗaya daga cikin gagagaggan cututtukan da suke kashe ɗan Afirka
masanin tattalin arziki a Najeriya Dr. Isa Abdullahi ya kwatanta yanda ake mutunta biyan kudaden haraji a ƙasashen da suka ci gaba dan ciyar da al'ummar su gaba sabanin wasu ƙasashen Afirka da ke yi wa hakan rikon sa kai nar kashi
kasashe manya-manya na turai wanda su dinnan su a kasashen su yau idan ka je kasar su baka isa kai musu wannan wasar ka tsallaka musu da haraji baka biya su ba saboda da kudin haraji da shi ake yin duk ayyuka da ake a wannan kasa har komai za a yi sai a ce taxpayers money wato kudin wa'anda suka biya haraji ba za a musu wasa da shi ba to wannan irin abun yana kawo wa tattalin arzikin Najeriya da kuma sauran kananan kasashe masu tasowa yana kawo musu nakasu rahoto na bankin duniya kusan kwana nan da aka sako da shi yana gwada mana cewa kudin karfin to ma'aunin tattalin arziki na Najeriya karfin sa da yawan kudaden shiga da ake samu yayi karanci in aka danganta da ma'aunin GDP na Najeriya saboda irin waɗannan zarare wanda kudade suke yi da ya kamata a shigar da su aljihun gwamnati
ana ganin rahoton zai taimaka wa kasashen Afirka gyara tsarin harajin da ya dace da kuma takaita yanayin yanda ake ta'ammali da taba sigari da zokar hayakin tabar shisha da ya zama ruwan dare a wasu kasashen Afirka. Shugaban tsare-tsare na kungiyar Vision for Alternative Development da ke kasar Ghana, Labaran Musa Mas'ud ya buƙaci sauran gwamnatocin kasashen Afirka da su haramta ta'ammali da tabar shisha a kasashen su la'akari da dimbin illar da take da shi ga lafiyar dan adam.
Abin da muke call government especially in Ghana kun ba mu ban shisha. In fact, garu kai kaman Kenya sun ban shisha, Rwanda sun ban shisha, even Cameroon ma sun ban shisha. So garu ka dewa sun kani da effect da abin ga Afirka muna kuma matasan mu sun ban shisha so Ghana mu kuma muna call on our policy makers kan ba su ban shisha saboda da Ghana da Nigeria duka domin mu da mu kaman brothers and sisters but domin be da one benefit come da ciwo problems poverty already na our healthcare system na it's so deplorable kamu kawon ciwo kuma da take increase muna the healthcare cost
rahotannin da sun yi nuni da cewa a duk shekara ana asarar rayukan mutane miliyan 8 a duniya sakamakon cututtukan da ke da halaka da shan taba da zokar hayakin shisha dan haka aka buƙaci gwamnati da ta sa ido a waɗannan kamfanoni don tabbatar da sun biya haraji Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya